علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أهلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما
جزاكم الله خيرا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki da ya kaddara tattaruwar mu a wannan bagire mai albarka ma'ana masallaci ko kohor gidan ma'aifin mu mirgayi Alhaji Idi Kadiri Allah ya gafarta masa wuri wanda yake ɗaya daga cikin wurare wanda haske da karantarwar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suke tashi daga wajensa ma'ana inda aka saba gabatar da karatuttuka a duk sati wannan ba shi bane haduwar mu ta farko a wannan wurin zamu iya cewa ma haduwar mu ta yau wani bashi ne da aka bini wanda bashin ma hanna manta da shi sai jiya ma'aifin mu Sheikh Abdul Wahid da marece ya kira ni yake tuna min da wannan bashin akan ya kamata yau a zo a biya bashi nace to ba matsala dama muna gurin a ce wannan ya tabbata musamman kuma lura da mahimmancin bashin idan ba ku manta ba bashin da kuka bi mu shine muhadara da muka yi wata uku da suka gabata mai taken at-tauhidu fil adhani wal iqama ma'ana tauhidi a cikin kiran sallah da iqama ko kuma durusut tauhid fil adhani wal iqama darussan da zamu samu na tauhidi a cikin kiran sallah da iqama a muhadarar da ta gabata mun ji tarihin kiran sallah lokacin da aka shar'anta kiran sallah da kuma nau'ukan kiran sallah bayan haka muka zo muka ji bayanin wasu daga cikin maqasid manhohi na kiran sallah inda muka ga cewa malumai suke cewa innama shuri'a al-adhanu li salasati hikamin shi kiran sallah an shar'anta sani dan saboda manhohi guda uku na farko li izhari sha'airiddin bayyana manya-manyan alamu na musulunci na biyu al-i'lamu bi dukhulil waqti sanarwar cewa lokacin sallah ya shigo na uku i'la'u sha'ni tauhid daukaka kambama yada al'amari na tauhidi ya kasance a kowanne lokaci a kowanne ini sau biyar ga sati ko baka so ka ji sai ka ji idan an yi kira a masallacin ne wanda kun muka ce shine abinda yake muhallu shahid a wajen mu insha Allah darussan dake da kai na tauhidi a cikin kiran sallah idan ba ku manta ba a wancan lokacin mun zano kiran sallah inda ba mu yi nisa ba zan karanta inda muka tsaya kai tsaye sai mu dora daga nan mun faro da Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar muka ce wannan lafazin ko wannan jumlolin shi ake ce ma al-akbariya ma'ana girmamawa ga Allah madaukakin sarki domin ta kumshi lafazi na al-akbar ma'ana Allah madaukakin sarki mafi girma sai muka zo ga jumla ta biyu muka ce wannan jumlar ta farko muka ce ta kumshi abinda ake ce ma tauhidul asma'i was sifati wa ithbatu wujudillahi ta'ala muka ce wannan Allahu akbar kin ta kumshi wani nau'i na tauhidi da ake ce ma tauhidin sunayen Allah da sifofinsa da kuma tabbatar da cewa lallai akwai Allah domin ba ta yiwuwa a samu abu a ce yana da suna kuma a ce babu shi dole in ka samu suna to sai ka samu akwai mai shi sai muka zo ga jumla ta biyu ta kiran sallah ashhadu an la ilaha illallah Ashhadu an la ilaha illallah Idan muka ce wannan jumlar ko wannan lafuzan guda biyu su ake ce ma ash-shahadatu al-ula a cikin kiran sallah shaidu na farko muka ce wannan ashhadu an la ilaha illallah ta kumshi tauhidul uluhiyya ma'ana ithbatu al-ubudiyyati lillahi ta'ala tabbatar da bauta ga Allah madaukakin sarki wahdahu shi kadai babu abokin tarayya ta tare da shi sai muka zo ga lafazi na uku wanda a gare shi ne muka tsaya ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah wannan shi ake ce ma at-tashahhudu ko kuma ash-shahadatu thaniya shaidu na biyu a cikin kiran sallah inda a wancan muka ga cewa wannan ya kumshi ithbatu ar-risalatul muhammadiyya yana tabbatar da annabta ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam yanzu kenan sai mu dora daga nan mu je ga lafazi na gaba shine hayya 'ala as-salah حي على الصلاة wannan lafuzan guda biyu su ake ce ma al-hay'alatul ula ma'ana hay'ala ta farko menene ma'anan wannan hayya 'ala as-sala ay ta'alu ta'alu ila as-sala kuzo zuwa sallah kuzo zuwa sallah akai tsaye fadin hayya 'ala as-sala kuzo zuwa sallah kuzo zuwa ga sallah wannan maganar ko wannan lafazin ya kumshi abinda ake ce ma tauhidu al-uluhiyya ma'ana tauhidi na bauta ga Allah madaukakin sarki domin sallah tana daga cikin bautoci ko baututtuka na Allah madaukakin sarki tana daga cikin ibadu na Allah madaukakin sarki bal ma mafi girma daga cikin ibadu kinan lokacin da ladan yake cewa hayya 'ala as-sala kuzo zuwa ga sallah li'annaha min akadi arkanil islam dan saboda ita ce mafi girma daga cikin rukunin musulunci bayan mi bayan kalimatu shahada idan ladan yace hayya 'ala as-sala kuzo zuwa ga sallah yana kiran ku ne zuwa ga umurnin da Allah madaukakin sarki ya muku na cewa hafizu ala salawati
hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin
jazakumullahu khairan Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa hafizu wannan fi'lul amr ne wa fi'lul amri yaqtadi alwujub umurni ne Allah ya ce ku kiyaye ku kula da salloli musamman sallah mafificiya, wasu malamai suka ce sallar la'asar, wasu suka ce sallar asuba, wadda magana wadda take ita ce al'arjah shine sallah ce ta la'asar, domin sallar la'asar a karkashin ta wani wa'idi yazo, wani alkawali yazo daga Allah madaukakin sarki, ko wani tsoratarwa yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da sallar la'asar. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man taraka salata al'asr fa ka'annama wutira ahluhu wa maluhu, duk wanda ya bar sallar la'asar ba wai ya bar ta kwata kwata ba, sallar la'asar guda ta kubuce masa, to daidai take da hasara ta dukiyarsa da kuma iyalinsa. Idan zaka kwatanta asarar da wanda ya lasa sallar la'asar a lokaci yayi, shine yana kasuwa sai a ce masa wane ga gidanka can ya kama da wuta, yana rugowa yazo a gida sai ya isko gida ya roshe iyalinsa gaba ɗaya sun mutu, yana kuma nan yana jimami sai a ce masa wane rugo ga kasuwar ka can ga shagon ka can ya kone, yana rugawa yaje sai ya isko shagon gaba ɗaya ya lalace babu komai na amfani. Idan zaka kwatanta wannan hasarar da yayi, manzo Allah yace haka zaka kwatanta hasarar wanda yayi ya rasa sallar la'asar a cikin jami'i. Ashe wannan sai yake nuna tabbas sallar la'asar ita ce Allah madaukakin sarki yake nuhi da cewa was-salatil wusta, da kuma sallah ta tsakiya. Idan liman yace, idan ladan yace hayya ala salah, ku zo zuwa ga sallah, yana kiran ku ne li annaha al-furqan baina ash-shirki wat-tauhid, domin ita sallah bambanci ce, mararraba ce tsakanin tauhidi da shirka, domin ya tabbata a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna baina ar-rajuli wa baina ash-shirki wal-kufri tarka salah, lallai tsakanin mutun da shirka da kahurci shine barin sallah, kenan da mutun ya barta ya koma mushriki. Ashe sallah tana da alaka mai karhi da tauhidi, shi yasa akwai wani maudu'i da nuyi tunani akan sa shine mazahiru tauhidi fi salah, in Allah ya kaddara wani karo muna iya muyi shi, ma'ana wuraren tauhidi da suka bayyana a cikin sallah. Ƴan uwa masu girma, ashe lokacin da ladan yake cewa hayya ala salah, yana kiran ku zuwa ga wata ibada ce wadda ita ke bambanta kahiri da musulmi, ita ke bambanta mushriki da mai tauhidi, ita ke bambanta mai imani da fasiki. Hayya ala salah kinnan magabata sun kasance idan suka jita duk abin da suke yi bari suke yi su je zuwa ga wannan sallar, su ne Allah ya yaba a cikin Alkur'ani yake cewa rijalul la tulhihim tijara,
rijalul la tulhihim tijaratun wala bay'un an zikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakati yakhafuna yawma يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ.
جَزَاكُمُ اللَّهُ خَيْرًا. وَإِنَّ سُنِي اللَّهِ يَبَادَ تِوَا رِجَالٌ وَسُئِرٍ مَزَاجِينِ لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. كاسوانتي كوتشنيكي سيدا سيروا بايا شغلتر دسو دغا أمبطن الله مروكا كنسركي دكما سيدا سلا دو أبن دسوكي إدن سنجي أنتي حيا على الصلاة سنا بري ونن أبو سكر إيوان ننكرا شياسا إدن موكا جني إدن موكا تنا أوانتن كرو دموكي mun kawo labarin wani makaho da ake cewa Abdullahi ibn Ummi Maktum ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace akwai sauki, za a iya mini sauki domin bani dan jagora, gashi kuma akan hanyar mu akwai kwata, akwai korama da take cika da ruwa, akwai macizai da kunamu suna iya sujutar da ni. Manzon Allah yace akwai sauki, ya juya baya sai manzon Allah yace atasma'u hayya ala as-salah hayya ala al-fala, kana jin hayya ala as-sala idan ladan yace, yace eh, sai manzo Allah yace fa hayya hala to dole sai ka zo. Idan ya kasance makahu an ci tilasta sai ya zo idan yaji hayya ala sala to ina ga kai wanda kake gani kenan an tafa min babi aula ɗan uwa masu girma magabata abun koyi ne a gare mu game da idan sun ji kiran sallah yanda suke yi idan sun ji kiran sallah duk abin da suke bari suke su je su karbi wannan kiran sallah domin kiran sallah kaman kira ne na Allah madaukakin sarki domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-musalli yunaji rabbahu wanda yake sallah to yana ganawa ne da ubangijin sa kenan lokacin da ake kiran sallah ana kiran ka ne zuwa ka zo ka gana da Allah madaukakin sarki ashe ya kamata a ce duk abin da kake kai kokari ka bari don ka samu cikakken shiri na zuwa ka karbi kiran Allah madaukakin sarki akwai labarin ɗaya daga cikin magabata da akai yayi shekara 40 bai taba jin hayya ala sala ba face duk abin da yake ya bari ya je a masallaci shekara 40 ana hayya ala sala duk abin da yake ya bari ya je masallaci dan haka kamin a tada ikama yana a cikin masallaci a sahun farko to sai wata rana aka samu akasi bai shi kiran sallah ba mai yiwa wani sauti ya dauke masa hankali ko kuma dai wani aiki ya dauke masa hankali yana dubawa kawai sai ya lura da fa ai an yi kiran sallah ma tun dazo yana yin arwalla hankalinsa ya tashi yana zuwa masallaci sai ya isko han masallaci ma an cika sahu na horko na biyu sahu na uku ne ya samu bai samu kuma kabbara harrama ba da ya saba samu shekara 40 yana samu bayan kuma wannan raka'a guda ko biyu ta ma kubuce masa yanzu an kare sallah ya tashi ya cika abin da ya kubuce masa ya koma a bayan masallaci ya zamna yayi tagumi ya shiga damuwa domin yana daga cikin alama taka gane imanin kai na da kyau shine wani aikin alkhairi da ka saba yi ya kubuce maka da ka rasa sallah a jami'i kaga hankalinka bai tashi ba to ka binciki zuciyarka domin ka siffantu da abin da ake ce ma qaswatul qalb kekashewar zuciya to ka binciki zuciyarka ya shiga tashin hankali mutane na biyuwa suna wuce mutane na biyuwa suna wucewa yanzu an yi kwana biyu sai dan sa ya rasu bayan dan sa ya rasu sai mutane suka zo suna masa ta'aziyya mutanen farko da suka zo sun yi anguwa guda sun yi kwamba guda jama'a guda sun zo yi masa ta'aziyya suna zazzamne sai ya ce me kuka zo yi suka ce ta'aziyya muka zo maka sai ya ce ku je bani son ta'aziyyar ku suka ce wani lahiya ta'aziyyar ma baka so ai ta'aziyya sunna ce ku ya ce eh ku je bani so domin kun bar sunna da tahi wannan karhi ya aka yi ya ce yanzu shekaran jiya in rasa sallah a cikin jam'i in rasa sallah a sahu na farko ayi hayya ala sala ban zo masallaci ba har ma sallah ta kubuce mini wani bangare nata amma in zamna babu wanda ya zo mini jaje na shekara 40 wannan abun bai same ni ba yanzu wannan bala'in ya same ni babu wanda ya zo mini jaje sai dan yanzu na rasa da ne za ku zo ku yi mini jaje yace ku tashi ku ba nuri wannan yana nuna mini kun hihita duniya akan lahira domin Allah ya ce almalu wal banuna
almalu wal banuna zinatul hayatid dunya
na'am
wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala
jazakumullahu khairan yace domin Allah madaukakin sarki ya ce almalu wal banuna zinatul hayatid dunya dukiya da ƴaƴa kawa ce ta rayuwar duniya yanzu yanzu duniya ce na rasa kuka zo kuna mini gaisuwa Allah kuma ya ce wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala alhali al baqiyatus salihat maluman tafsiri suka ce suni al a'malus salihat alhali ayyuka nagari sune mafi alkhairi a wajen Allah madaukakin sarki sune abunda suka hi su tseratar da mutum a wajen Allah madaukakin sarki kenan wannan yana nuna mini kun hihita duniya akan lahira ce ku je ku ba nuri ba na so abun lura anan shine ku ji yanda magabata suke jin haushi yanda magabata suke damuwa a ce hayya ala sala busu karbi wannan kiran ba a lokacin da ya dace to mu ma haka ya kamata a ce mun kasance har idan muna da cikakken imani wanda yake ya karbi suna na imani ɗan uwa masu girma idan liman yace idan ladan yace hayya ala sala to yana kiran ku ne izuwa ga wata ibada wadda take duk ibadun da kai indai wannan ibadar bata zamanto daidai ba to sauran duka banza ne sai wannan ta gyaru a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna awwala ma yuhasabu bihi al'abdu yawm alqiyamati min a'malihi as-salah fa in salahat salaha al'amalu kullu wa in fasadat fasada al'amalu kullu farko abin da za a fara ma mutum bincike da shi a cikin ayyukansa shine sallah idan ta gyaru komi ya gyaru idan ta lalace komi ya lalace ashe lokacin da ladan yace hayya ala sala yana kiran ku ne zuwa ga aiki mafifici ɗan uwa masu girma a jumla ta gaba ta kiran sallah shine hayya ala al-falah hayya ala al-falah hayya ala al-falah wannan jumlar ta kumshi توحيد الربوبية وإثبات قيام الساعة wannan jumlar ta hayya ala al-falah da farko dai ma'ananta shine ta'alu ila ma fihi falahukum ku zo zuwa ga abunda a cikin sa ne rabautar ku take ku zo zuwa ga abunda a cikin sa ne tsiran ku yake idan kuma aka ce tsira ana nuhi ina ne za a tsira a ina ne za a tsira a duniya ko a lahira ana nuhin tsira na lahira ku zo izuwa ga abunda cikin sa ne tsiran ku na lahira yake domin a wannan hadisin da muka kawo na karshe akwai riwaya da tazo ta Imam Tirmidhi yake cewa a shi lafazin sa inna awwala ma yuhasabu bihi al-abdu yawm al-qiyamati min 'amalihi salatuhu farkon abun da za a ma mutun hisabi da shi a ranar tashin alqiyama sallar sa sai yace fa in salahat faqad aflaha wa anjaha idan sallar ta gyaru to haqiqa aflaha can kuma an ce fala kun ji wajhul munasaba ko haqiqa ya rabauta haqiqa ya tsira kinan wannan hadisin kamar yana fassara muna hayya alal falah ai ku zo izuwa ga abun da zai tseratar da ku a ranar tashin alqiyama idan kuma aka ce tashin alqiyama a cikin sa akwai tabbata tauhidur rububiyya domin menene tauhidur rububiyya huwa li'tiqadul jazim bi anna Allah ta'ala huwa al-khaliq ar-raziq al-muhyi al-mumit shine kudurtawa akan cewa Allah madaukakin sarki shine mahalicci shine mai arzitawa shine mai rayarwa kuma shine mai kashewa tashin alqiyama kuma ba a yin ta sai an yi mi ku bani amsa sai an mutu bayan mutuwa kuma sai an yi mi sai an tashi kun gani al-ihya wal mamat min tauhidur rububiyya yana daga cikin tauhidur rububiyya Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna muna cewa tabbas za a tayar da mu wannan ayar wannan jumlar idan ta zo kaman tana ƙara tunatar mu da cewa ne tabbas za a tayar da mu Allah yace za'amal ladina kafaru
za'amal ladina kafaru allan yub'asu
na'am
qul bala wa rabbi latub'asunna thumma latunabba'unna bima amiltum wa zalika 'ala Allahi yasir
jazakumullahu khairan Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa'inda suka kahurta sun riya cewa ba za a tayar da su ba sai Allah yace qul bala kace ƙarya suke wa rabbina rantsi da ubangijina latub'athunna tabbas sai an tayar da ku thumma latunabba'unna bima amiltum sannan a ba ku labarin abin da kuka aikata wannan ayar tana ƙarya takahurai ne da suke ganin a idza mitna wa kunna turaba
aiza mitna wa kunna turaban wa iza man a inna lamab'usun awa aba'una al-awwalun.
Me zai ce musu?
Qul na'am wa antum dakhirun. Qul innal awwalina wal akhirina lamajmu'un ila miqati yawmin ma'lum.
Jazakumullahu khairan. Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa kahurai suna alamar tambayar cewa a idza mitna wa kunna turaban wa 'izaman a inna lamab'uthun. Wannan abalaga shi ake cema al-istifhamu al-inkari, ma'ana tambaya ce wadda ba wai suna so mani a ba su amsa ba, kamar suna korewar ma abin ya abku ne. Shi idan muka mutu muka zamanto turbaya muka zamanto kasusuwa, a inna lamab'uthun, wai za a tayar da mu? Ba amsa wasu suke jira ba, su suna ƙaryatawa ne. Awa aba'una al-awwalun, hada iyayenmu na farko. Sai Allah madaukakin sarki ya ce ma manzon Allah, qul innal awwalina wal akhirina, kace lalle na farko da na ƙarshe, la majmu'una ila miqati yawmin ma'lum, za a tattara su izuwa ga wani miqati, izuwa wani lokaci da aka kayyade sananne. Kenan uwa masu girma, lokacin da ladan yace hayya 'alal falah, na farko ka tuna yana cewa ka zo zuwa ga rabauta ne. Idan ya ce rabauta, yana nuhin ka zo zuwa ga abin da zai tseratar da kai, zai sa ka rabauta a ranar tashin alkiyama. Dan haka sai ya tuna maka da tashin alkiyama, kuma ya tuna da maka da tauhidur rububiyya, ma'ana kasancewar Allah madaukakin sarki shi ne mahalicci, shi ne mai rayawa, shi ne mai arzitawa, kuma shi ne mai tayar da matattu bayan sun mutu. ‘Yan uwa masu girma, a nan idan aka zo hayya 'alal salah, hayya 'alal falah, bayan an kare su, hayya 'alal falah shi ake cewa al-hayya'alatu al-thaniya, hayya 'alal salah al-hayya'alatu al-ula. Idan an kare su, ya danganta da yanayin kiran sallar da ake. Idan lokacin sallar asuba ne, akwai as-salatu khairun minan nawmi, da ladan zai ce as-salatu khairum minan nawm, as-salatu khairum minan nawm, salla tahi kwana alheri, salla tahi kwana alheri. Wannan lafazin shi ake cewa at-taswib a cikin kiran salla. To menene hukuncin wannan lafazin? Wannan zamu bar sa, akwai wata muhadara da ake shirin shiryawa in Allah ya so kwanakin nan, akhta'una fil adhani wal iqama, kurakuran da muke yi a wajen kiran sallah da iqama, insha Allah zamu tattauna wannan mas'alar. A takaice, sallah ta hi kwana alkhairi, a cikin wannan maganar a ƙarƙashin ta akwai tauhidul uluhiyya, akwai tabbatar da bauta ga Allah madaukakin sarki, ma'ana tashi ka bar kwana, ka je zuwa ga sallah, ka je zuwa ga ibada, wadda dan ita ce Allah ya halice ka, ko ba dan ita bace alaran ma?
Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun.
Jazakumullahu khairan. Kenan nan ana ce maka ka tashi zuwa ga ibada, wadda dan ita Allah ya halice ka, domin kwanan da kake yi shi ba ibada bane. Ko da yake yana da kyau mu dan fadakar, asalin kwana mubah ne. In kai ba za a baka lada ba, ba za a baka zunubi ba, amma to akwai lokacin da za ka yi kwana a baka zunubi, akwai lokacin da za ka yi kwana a baka lada. Asali kwana al-ahkamul khamsa kinnan at-taklifiyya suna hawa a kansa. Akwai an-nawmul haramu, akwai an-nawmul mubahu, akwai an-nawmul mustahabbu, akwai an-nawmul makruhu. Akwai kwana wanda yake ma haramun ne a gare ka. Kwanan da yake haramun a gare ka shine kwanan da kana yin sa, kuma kana jin ana kiran sallah kake tashi kaje, to wannan kwanan da kake yi kana a cikin haramun. Kuma mai taimakawa ga wannan kwanan shine shedan. ya tabbata a hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan mutun yayi kwana lokacin sallar asuba yayi shedan yana zuwa yayi kulli guda uku akan kansa yana dan kadawa ma'ana kamar yana dan masa hilhita yana dan helheta masa zaka ga ba lokacin da sanyi mai dadi ke tazowa komai zahin da ake kawo lokacin mi kawo lokacin zahi makiyinka ne yana nan yana daddaba ka kwanta haba da sauran dare alayka laylun tawilun akwai dare da yawa kara akwai dan lokaci shedan ne yake maka wannan shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka tambaye sa game da mutunan da yayi kwana hal sai da aka yi sallar asuba sai manzon Allah yace dhaka rajulun bala ash-shaytanu fi udhnayhi wannan mutun ne wanda shedan yayi hutsari a cikin kunnuwansa idan kenan idan kana kwana ana kiran sallah in dai har ka ji kiran sallan ka ki tashi to wannan kwanan da kake haramun ne har ka tashi ana zuba maka zunubi domin wasailul harami muharrama duk abin da zai kai ka zuwa ga haram to haramun ne kwanan nan da kake zai kai ka zuwa ga haramun ce ta kin tahiya masallaci kenan kwanan ana rubuta maka zunubi sai nau'in kwana na biyu shine annawmul makruhu shine kwanan da ake kyama menene kwanan da ake kyama shine ka san da za ka yi qiyamul layli idan kuma ka kwanta da wuya ka iya tashi qiyamul laylin nan to wannan kwanan makruhi ne ana ganewa da kyau ko dan zai hana maka wata ibada dan tana ba wajibi bace aka ce makruhi ne sai misali na gaba sai nau'in kwana na gaba shine annawmul wajib kwana wanda yake dole sai ka yi shi menene kwana wanda yake dole sai ka yi shi shine idan ka tabbata da in baka kwanta ba to akwai wuya ka iya tashi sallar asuba to wannan kwanan dole ne kai dan ka samu damar tashi zuwa sallar asuba li anna wasailal wajibi wajiba duk abun da sai da shi za a yi abun da yake dole te shi ma dole ne dan haka duk wanda ya san zai duk wanda ya san rishin kwana da wuri ke jayo masa rasa sallar asuba to ya san da cewa wannan rishin kwanan da yake wannan idon nasa da suke bude a wannan lokacin yana a cikin haramun tunda ya san rishin kwantawar da wuri zai jawo masa mi zai jawo masa rishin samun sallar asuba sallar asuba ko ita ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce ma athqalus salati ala almunafiqin salatu subhi wal isha sallar da tahi wahala ga munafikai ita ce sallar asuba da kuma sallar isha'i dan haka daga lokacin da kake rago a wajen sallar asuba to ka tabbata da cewa kana dai daga cikin munafikai imma an-nifaqul amali ko an-nifaqul i'tiqadi wannan kuma babi ne mai zaman kansa ɗan uwa masu girma kinan mu san da cewa kwana akwai lokacin da zai zakkuwa zai zaman tuwa ibada akwai nau'i na uku da mu hadi bashi na huɗu da mu hadi bashi ne an-nawmul mustahabbu shine kwana wanda yake mustahabbi in kai sa za a baka lada in baka yi ba kuma ba za a baka zunubi ba shine idan ka san da in ka kwanta da wuri zaka samu tashi qiyamul layli to kwanan da zaka yi wannan lokacin mustahabbi ne dan zai taimaka maka zuwa ga yin sunna daga ciki kuma saurin kwantawa bayan sallar asuba shi ma mustahabbi ne don haka ne dabi'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa yakrahu alhadith ba'daha yana kyamar azamna ay tahira bayan sallar isha'i me yake so mustahabbi yana son da an yi sallar isha'i a kwanta dan a samu damar tashi qiyamul layli da a samu damar tashi sallar asuba kenan lokacin da ladani yace as-salatu khairun minan nawmi yana numa kan yana nuna maka da cewa wannan kwanan da kake yi in ma kana jin shi to haramun ne kwanan nan kake yi in ma baka jin shi to ka san da cewa kana a cikin hasara domin zaka iya rasa wannan sallar ɗan uwa masu girma wannan shi ake ce ma at-taswib a cikin kiran sallah as-salatu khairun minan nawmi mun ji a cikin sa akwai nau'in tauhidi na al-uluhiyya sai mu zo ga abu na gaba na kiran sallah bayan wannan kuma har yanzu musamman muna a wannan lokacin bayan hayya ala salah hayya ala falah idan ya kasance lokacin damuna ne misali irin wannan lokacin da muke a ciki sai ya kasance akwai ruwan sama suna sabka ko kuma ana kare ruwa kuma gari duk yayi cabi akwai wahalar hitowa to a wannan lokacin an sunnanta maka kace sallu fi rihalikum sallu fi rihalikum a wata ibara ko kuma kace sallu fi buyutikum sallu fi buyutikum wadin wannan kana da zabi imma sai ka ce hayya ala salah hayya ala falah sannan ka ce sallu fi buyutikum ko kuma ka bar hayya ala salah hayya ala falah kama maye gurbinta da sallu fi buyutikum dukkanin shi ya tabbata duk yanda kai yayi wallahu ta'ala a'lam fadin sallu fi buyutikum shi ma a cikin sa akwai wani nau'i na tauhidi shine tauhidu ar-rububiyya ko kuma tauhidul asma'i was sifati a cikin sa akwai tauhidul asma'i was sifat domin fadin ku yi sallah a gidanku yana bayyana wata siffa ce ta Allah madaukakin sarki mai suna ar-rahman ko kuma meke da suna daga cikin sunayen Allah madaukakin sarki ar-rahman domin rahama ce Allah madaukakin sarki ya muna duk lokacin da aka ce an samu wahala to sai Allah ya kawo muna da sauki Allah ya ce yuridullahu bikumul yusra
yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun
jazakumullahu khairan Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa yana so muku sauki ne a addini kuma Allah madaukakin sarki yace
inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra
jazakumullahu khairan wannan kenan idan aka ce ku yi sallah a gidajenku sai ku tuna da wani suna daga cikin sunayen Allah madaukakin sarki ar-rahmanu mai rahama ku tuna da wani suna daga cikin sunayen Allah madaukakin sarki ar-raufu mai tausayi kenan Allah ya ji tausayinku ne domin da Allah ya ga dama da aka ce hayya ala salah hayya ala falah ana ruwa ana takwaran kwatsa ga cabi ga talallabo Allah ya ce dole sai kun huto amma dan tausayin sa sai ya saukaka muku yace ku yi sallah a gida to a wannan lokacin sai ku tuna da sunana Allah madaukakin sarki sai ku gode ma Allah madaukakin sarki ɗan uwa masu girma tausayi rahama siffa ce suna ne na Allah madaukakin sarki mai girma sunan shi ne kuma siffar sa ce ar-rahmatu min sifatillahi ar-rahmanu min asma'illahi akwai wani hadisi wanda duk lokacin da na kawo zancen tausayi wallahi wannan hadisin tunawa nake da shi shine wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an kawo bayu da aka kamo daga yaki manzo Allah nanan sai tsinkaye wani jariri a cikin wannan bayun yana kuka sai ga wata mata ga ta can ta rugo da gudu hankalinta duk ya tashi ta rugo ta tacebi wannan yaron ta rungume sa tana bashi nono tana zazzaga shi tana rarrashin shi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma sahabbai atarauna hadhihi almar'a tarihatan waladaha fi an-nar kuna ganin wannan matar za ta iya jefa danta a cikin wuta sahabbai suka ce la wallahi ya rasulullah a mun rantsi da Allah ba za ta iya jefa tausayinta ba zai bari ta jefa shi a wuta ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace musu lallahu arhamu bi ibadihi min hadhihi li waladiha Allah subhanahu wa ta'ala yahi tausayin yana tausayin bayunsa hiye da tausayin da wannan matar take ma danta ma'ana Allah madaukakin sarki yana tausayin mu hiye da yanda iyayen mu suke tausayin mu ashe duk abin da kaga Allah ya dora muna to wallahi ba tsanani ne a gare mu ba sauki ne a gare mu yin sa shine sauki a gare mu shine alkhairi a gare mu shine tausayi a gare mu kenan uwa masu girma wannan sunna ce fadin sa a lokacin da ake cikin kiran sallah ba wajibi bane sunna ce dan kaka ji limamin ku bai yi kace ai bai ma iya kiran sallah ba wallahu ta'ala a'lam ɗan uwa masu girma bayan hayya ala salah hayya ala falah da su aka hi yawan ji abunda ke biyo wa baya shine Allahu akbar Allahu akbar wannan me yake ce mata ku ga ya mini me yake ce mata wannan a dazu ai mun gayi sunan ta ko a can karon kiran sallah na farko al akbariya ko yawwa kenan ita ce al akbariya ma'ana mai girman girma kina an maimaita ta ne ta'kidan ala al-akbariya dan a ƙara nuna mana da girma na Allah madaukakin sarki mun yi bayanin ta akan cewa ta kumshi siffa ta kumshi nau'in tauhidi na al-asma'u was-sifat sai mu zo ga lafazi na ƙarshe idan buku manta ba a muhadara da ta gabata da aka zo tsaida ni sai nace abunda muka fadi a baya kunnai ne ana gane da kyau ko kai na baya ma'ana abunda muka fada a baya bai kai darajar abunda zai zo a ƙarshe ba menene zai zo a ƙarshe la ilaha illallah shine ƙarshe ami shine ƙarshe ami a kiran sallah wannan sai fasara mana fadin Allah madaukakin sarki khitamuhu misk
khitamuhu miskun wa fi zalika falyatanafasil mutanafisun
jazakumullahu khairan sai aka like kiran sallah da wata kalima mafi daraja da wata kalima mafi daukaka da wata kalima da babu wata kalima da zaka iya fadi ta zo ga darajar ta da wata kalima wadda ita ce asalin addinin annabawa gaba ɗayan su wannan kalimar ita ake ce ma kalimatu tauhid kalima ta tauhidi kenan uwa uba kenan dungurungum asalin addini kenan la ilaha illallah manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa afdalu dhikri la ilaha illallah mafificin zikiri shine fadin la ilaha illallah in akwai wanda ya san wani zikiri da ya kai wannan ya fada mini akwai wanda ya sani akwai mai sha ba mu sani ba ko akwai wani alaran mu da ya huto daga Maiduguri yalla ya karanto wata aya wadda ta kumshi zikirin da yake wannan ko yana da wani lakani wanda yake wannan babu wanda ya kaita ita ake ce ma miftahul janna makullin aljanna mu je ga fassararta la ilaha nafyun illa Allahu ithbatun la ilaha la ma'buda bihaqqin dole sai ka zo da tabiyu illa Allahu babu wanda za a bauta ma sai Hausa ma suke karawa babu wanda ya cancanta a bauta ma domin akwai wanda za su akwai masu bauta ma duwatsu akwai masu bauta ma shanu kai hatta ma akwai masu bauta ma al'aurar mata lokacin da muka yi karatun al-adiyan mun zo a karatun addinan Hindu sai malamin mu yake ba mu labari yace su a Shinuwa asalin addinin su yanda yake shine kun san ba addini guda ke da kai a Shinuwa ba addini daban-daban ne yace ko wa'anne mutane suna bauta ma abinda a idan su shine yahi komai akwai wanda su abinda za su bauta ma shine abinda yahi komi dadi to sai su duba kai me yahi komi dadi malamin namu dama mutun ne mai barkwanci sai zo yana tambaye mu yi komi dadi kowa da ya shiru ba ta haduwa ko wai uwar sarki akan jaki Ana gane da kyau ko? Abinda ake samu a cikin aure, ma'ana al'aurar mace. Su da suka diba suka ce al'auran mace ta yi komai dadi, to sai aka samu daga cikin su wanda mace suke bauta ma, dan saboda ita ke dauke da abinda al'aura da abinda yake komai dadi. Su kuma mata, a'a kai ba, to mu ma san wannan ba, a'a mu kuma al'aurar da namiji ta yi dadi, sai aka samu wanda su al'aurar da namiji suke bauta ma. Wasu kace a'a kai, kun san akwai wanda su ba su da ma sha'awa. A kai, ai naman saniya yake komai dadi, a to dan haka naman saniya zamu rika bauta ba. Akwai wanda za su ce kai abun da ya kamata a bauta ma shine abun da yake komai muhimmanci. Sai aka samu suka ce a to in dai abun da yake komai muhimmanci ne ai ruwa ne. Domin lo se la vie. Ruwa su ne rayuwa, to sai kasance ruwa suke bauta ma. Akwai wanda suka ce kai a'a in za a bauta abun da yake komai tsoratarwa shi kamata a bauta ma. Sai suka ce a ai ko wuta ta yake komai tsoratarwa, sai aka samu masu bautar wuta. Wasu suka ce a kai ai aljannu wanda ba mu gani, sai aka samu masu bautar aljannu. To dan haka in aka ce la ilaha ba abun bauta, in ba a kawo da cancanta ba, kenan sai su ce a mu ma ai muna da abun bautan mu, kenan aikin banza ne. Amma in aka ce cancanta, kenan an kayyade duk wani abu ba zai shiga ba in ba wannan ba da zai zo a gaba. Ba abun cancanta da bauta illa Allahu, sai dai Allah shi kadai. Wannan kuma shine asalin musulunci. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam dan ya nuna muna muhimmancin wannan kalimar, ya zo a hadisi yake cewa annabi Nuhu alaihi salatu wassalam lokacin da ya zo rasuwa sai ya ce ma ɗansa, ya bunai alayka bi la ilaha illallah, ina horanka da la ilaha illallah, ka rike wannan wuridin kai tai. Yace fa law kanat as-samawatu sab'u wal ardina sab' fi kiffatin wa la ilaha illallah fi kiffatin lamalat bihinna la ilaha illallah. Da za a doko sammai da kasa a dora su akan ma'auni gehe guda, a doko a dora a bisa kan ma'auni guda na gehe guda. Yace da la ilaha illallah tarin jaye su gaba dayan su, dan saboda tsadarta da kuma nauyinta a cikin ma'auni. Annabi Nuh yake ma dan sa wannan wasiyar. Bayan Annabi Nuh alaihi salatu wassalam, shima Annabi Ibrahim da Annabi Yaqub summa ayyansu wasiya da wannan kalimar. Am kuntum shuhadaa idh hadara Yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika. Wa za ku bauta ma bayana? Suka ce za mu bauta ma Allah. Wai ya san da Allah za su bauta ma, amma dan ya kara tabbatar da su akan wannan, wa za ku bauta ma bayana? Suka ce za mu bauta ma ubangijinka, ubangijin kakanninka. Idan aka ce ku wannan za mu bauta Allah, za mu bauta ma, ana nuhin kenan ba za mu bauta ma wani wanda ba shi ba, kenan shine la ilaha illallah. Ashe annabawa ma suna ƙara jaddada ma ƴaƴan su la ilaha illallah. Dan haka mu ji tsoron Allah, ƴaƴan da Allah ya bamu mu yi kokarin tarbiyantar da su akan tauhidi, mu yi kokarin tarbiyantar da su akan la ilaha illallah, mu koya musu shi a aikace ta hanyar su ga muna yi. Kana zamne sai kidanka yaji kana la ilaha illallah, la ilaha illallah. In kai mai ra'ayin halaccin jan tabzi ne, kana ja kana la ilaha illallah. Danka bai tambaya ba sai kace ka san me yasa nake wannan la ilaha illallah kin, sai kace a'a baba. In yace sai kace dan saboda la ilaha illallah ita ce ba abun bauta da gaskiya sai Allah, ita ce kuma zikiri mafi girma, ita ce wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man kana akhira kalamihi la ilaha illa Allah dakhala aljanna. Ka kwadaitar masa da la ilaha illa Allah, wannan yaron ya saba da fadin la ilaha illa Allah, kuma ka koya mishi fadin la ilaha illa Allah hanya wadda ta dace, hanya ta sunna, ba hanya ta bid'a ba, ba hanya ta yazo yana daga murya ba, ko yana jibgar gaba yana fadin la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah. Ka koya mishi yadda Allah yace ud'u rabbakum tadarruan wa khufiya, ku kira ubangijinku kuna masu natsuwa kuma kuna a boye. Innahu la yuhibbu al-mu'tadina, baya son masu wuce gona da iri. Suwaye masu wuce gona da iri? Su ne wanda za su zo suna la ilaha illallah, kawar masu kiran meke da suna wasu aljannu. Kun san ai aljannu ba a kiran sunna sunna ko, sai an daga murya suna la ilaha illallah, suna ba kansu wahala, suna la ilaha illallah suna zuha. Akwai ma wanda ma wai har su ma suke yi, wai duka shauki ne la ilaha illallah. Ka koya mishi hanya ta gaskiya ta fadin la ilaha illallah. Yan uwa masu girma, malam ya zo, lokaci ya zo kenan, nan za mu dakata kenan insha Allah, sai lokaci na gaban Allah ya so. Kuna gaban ma kai iqama ba, to kenan za mu iya cewa an bi mu bashi in Allah ya so. Wannan darasin kenan, darasi ne wanda baya karewa, domin darasi ne na tauhidi. Shi kuma tauhidi ana yin sa ne har illa masha Allah a rayuwa gaba dai. Muna fatan Allah madaukakin sarki ya arzuta mu da tauhidi, muna fatan Allah madaukakin sarki ya kara ma wannan fagen albarka, sannan kuma ma wanda yake matsayin wannan fagen Allah ya gafarta masa, yadda da rahama a kabarin sa, ya datar da shi da fadin la ilaha illallah da mu gaba daya. Muna fatan Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu akan tafarki na tauhidi, tafarki na la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Inda muka samu daidai, Allah ya bamu lada, kuskure kuma Allah ya gafarta muna. Subhanakallahumma bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.